أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميد. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shi ne ya haɗa mu a cikin wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na talata, wanda yau 20 daidai ga watan Ramadan. Hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace da 11 ga watan hudu miladiya 2023. Muna cikin suratul Dukhan. Wannan aya da aka karanta a halin yanzu ita ce aya ta ƙarshen da aka karanto tun wani biyu da suka wuce, kuma lokaci yake ta yi mana halin sa. Mun tsaya daidai fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa la ilaha illahu yuhyi wa yumit. Babu abin bautatawa da cancanta sai shi Allah subhanahu wa ta'ala. Daga cikin sifofinsa yuhyi shine yake rayawa. Mun yi bayani cewa raya wannan ta Allah ta sha bamban da rayawa ta kowa. Allah shi yake samar da rai, sannan ya samo wa rai abin da zai rayu a kansa. Sannan kuma rayuwar nan kashi biyu ce, akwai ta duniya, akwai ta addini. Kuma duk Allah subhanahu wataala shi yake kyautar wannan ga wanda ya so daga cikin bayinsa. Sannan sai yake cewa wayumit, kuma Allah subhanahu wataala shi ne yake kashewa. Irin wannan gabobi da ayoyi sun maimaitu a cikin Alkur'ani, Allah ya nuna cewa shi yake kashewa kuma shi yake rayawa. Wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnu alwarithun. Allah ke cewa tabbas mu dinnan mu ne muke rayawa, kuma mu ne muke kashewa, kuma mu ne masu gaje kowa da komai. Kuma a wata ayar Allah ke cewa Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah subhanahu wataala yake cewa Allah shine wanda yake karban rayuka idan lokacin mutuwarsu yayi, da ma wacce ya zamo bata mutu ba amma tana halin bacci, domin bacci kanin mutuwa ne. Shi ma za a zare ran dan adam ya zama ya tafi yana yawo, ya tafi iya inda Allah ya bashi iko ya je. To sai yake cewa fayumsikul lati qada 'alayha al-mauta. Rai ta fita lokacin bacci, to ta tafin bata san ba za ta dawo ba. Kuma amma gashi kwana na wannan mai baccin ya kare, Allah kawai sai ya rike ta. Wa yursilu ukhra ila ajalin musamma, ita kuma dayar wacce kwanan mai ita bai kare ba Allah sai ya dawo da ita sai a sako ta ta zo gun mai ita har zuwa lokacin da Allah ya shata cewa shi wannan mai rai zai mutu wannan ayoyi me suke nunawa cewa Allah shi ne yake daukar ran bayinsa idan lokaci yayi wama kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala ba zai taba yuwa ga wani mai rai ya mutu ba sai da izinin Allah kuma lokaci ne wanda aka iyakance ma'ana wani abu ne wanda Allah ya rubuta mai iyakantaccen lokaci to yanzu wannan ayoyi sun nuna mana Allah shi yake daukar rai ko kuma sai kwana ya kare ake mutuwa to yanzu da wani zai zo ya kashe wani zai iya huja da wannan ayar ce ai kwanansa ne ya kare tunda Allah ya ce wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah saboda ka kwanan shi ne ya kare kuma da izinin Allah koda na daga makamin ko ban daga ba zai mutu wannan hujja ai gamsashiya ce ko shikenan ba za a yi masa komai ba haka ne ko ba haka bane wannan hujja ba karbabbiya bace saboda shi Allah ba a yi masa hujja da alhukumul qadari sai dai alhukumul shar'i duk abin da ya zama kaddara ce azaliya to ba a yi ma Allah hujja da wannan in kai hujjan ma to ba za a karbe ta ba idan ka zo ka ce ai wannan mutumin da na harbe ko na fille kansa ko na dauki mataki kaza na kashe shi kwanansa ne ya kare dama ko ban daga wannan makamin ba zai mutu sai mu ce kwarai wallahi ba mu da ja kai ma kuma naka kwanan ya kare tunda har ka kashe shi to kai ma Allah ya kaddara lokacin ku daidai ne saboda haka kai ma yanzu sai an kashe ka shi ya sanya lokacin sayyidina Umar da wani yayi sata aka kawo shi yake cewa sarkin mu'mine kaddara ce tun kafin Allah ya halice ni ya kaddar zan yi wannan satar sai ce kaman yadda kai sata da kaddara mu ma za mu yanke hannunka da kaddarar Allah to kaga kenan sai kaddara ta hadu da kaddara sai ya zama ainihin an yanke hukunci ina fata an gane to saboda haka ba za a yi hukunci da nan a ce ai Allah tunda shine yumitu ba to kwana ne ya kare sai mu ce eh to amma kai ma ka taka wata rawa ta daukar ransa shi yasa kuma kai ma dole doka tai aiki akan ka ina fata mun gane Allah subhanahu wataala sai yake cewa rabbukum mai wayannan manyan siffofi shine ubangijinku shine mai renanku wa rabbu abaikumul awwalin ba akan ku abin ya tsaya ba shine rabbu mai renan iyayenku wancan na farko ma'ana tun daga kanku har ya zuwa annabi adam to Allah subhanahu wataala shine ubangijin su shi ya halice su shi ya tarairaye su har suka kawo halin da suka kawo a tafsiri yace suratul dukhan makkiya ita suratul dukhan sura ce wacce aka saukar a makka yace hiya sittun aw sab'un aw tis'un wa khamsuna aya ita aya 56 ce ko da bakwai ko da tara mun faɗa tun lokacin da muka fara bayani akai cewa mutanen makka da madina da sham sun tafi akan cewa suratul dukhan aya 56 su kuma mutanen basara sun tafi akan cewa aya 57 su kuma mutanen kufa sun tafi akan cewa aya 59 sai duk mun yi bayani akan wannan to shine abinda shi malam ya faɗa a nan sai ke cewa wa mawdu'u har ra'isi babban abinda surar tafi kula da shi al-indharu gargadi da jan kunne bi qu'il masa'ib na aukuwar musibu bi sababil isyan min an-nas saboda saban da mutane suke yi wannan surar babban jigon abinda take nunawa kenan kuma za mu zo yanzu ba da dadewa ba cewa Allah yakan jarrabi mutane da musibu sakamakon sabon Allah zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhikahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un wama asabakum min musibatin bima kasabat aydikum ko fadima du an karanta bima kasabat aydikum wa yabu an kafir duk abin da yake samu kuma na musibu to saboda abin da hannayen ku suke jangulowa ne ku ne kuke jawo wa kanku da kanku duk da cewa Allah yana afuwa yana yafe da yawa walau yu'akhidullahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabba da a ce da mun yi laifi Allah zai kama mu to babu wanda za a rage a ban kasa to daga cikin abinda surar take nunawa kenan sai yake cewa yundabu qira'atuha an su karanta ta lailatul juma'a daren juma'a lil hadithi fi dhalik saboda wani hadithi da ya nuni akan wannan akwai hadithi na Imam Tirmidhi da yake nuna cewa mutumin da ya karanta suratul dukhan daren juma'a za a gafarta masa wani hadithin yace wanda ya karanta suratul dukhan da riwayar Tirmidhi ne wanda ya karanta suratul dukhan da dare shi wannan hadithin na biyu bai yi ta'ayinin dare ba kawai yace da dare to zai wayi gari mala'ika 70 suna nema masa gafara sai dai kash duk ba su inganta ba babu ɗaya da ya inganta cikin waɗannan hadisai guda biyu saboda haka duk wasu hadisai da aka ambata na falal suratul dukhan to babu ɗaya da ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم حاميم الله أعلم بمراده به ألا شيء صن أبن ليك نفي دوانا هرفا ودابي والكتاب شيني القرآن ألا إلى رسول القرآن المبين كودي وانا المبين مجي اسم فائل كنسي ذم الذي يبين غيره شيني وانا ليك بينا وأتعينف وننسى Al-Qur'ani da yake fayyace abubuwa da Allah subhanahu wataala ya ambata ko kuma da mu sifa ce kenan al-bayyin wanda yake karare yake shi kankin kansa babu wani wato abun nan boyuwa tattare da shi shine anan sai ce al-muzhiru al-halala min al-haram shine wanda yake fayyace halal daga haram inna anzalnahu fi lailatin mubaraka tabbas mu mun saukar da shi a cikin dare mai tarin albarka yace hiya lailatul qadr shine dare na gurgurje abubuwa da fayyace su yace ayi sharaf ana nufin daraja da daukaka sai ce an katadata an karbo daga katada annahu qal yake cewa nazalat sufu ibrahim litattafin ibrahim alayhi salam sun sauka fi awwal lailatin min ramadan a farkon dare na ramadan والتوراه اتكم التوراة لست ليال من لوكه لوت عزمي يقان الشدة سيكتوا والزبور اتكم زبورة لثنتي عشرة ليلة واتويا يندقانا قوم شابيو يزمو مضت سنشود من رمضان دقائن في رمضان ثلاثة سوى أقوي رواية تأم بتي قانا 16 ba ainihin 12 ba shi kuma alqur'ani lokacin da dare na 24 to wannan hadisi min ramadan shine iya hadisin yazo da riwaya daban-daban amma dai karanci a ce hadisi ne hasan hadisi ne wanda yake ainihin kyakkyawa amma da wasu lafuzan wanda ba wannan ba kamar yadda na ambata sai yace wal lailatul mubaraka daren nan da aka ce mai tarin albarka hiya lailatul qadr shine daren lailatul qadr mun fada duk wani shaci fadi da wasu za su fada na cewa an zo ga Qur'ani wani dare to wannan maganar ba tabbatacciya bace sai dai magana tace daren lailatul qadr kuma shi wannan dare kun ga da nassin alqur'ani Allah yake cewa khairun min alf shahr daren lailatul qadri ya fi daren wata dubu malamai suka ce wata dubu zai baka kusan shekara 83 idan kai ibada ta karbu a wannan daren to daidai kake da wanda ya shekara 83 yana ibada kaga ashe ya kamata mu karanta bacci a dararen nan da zamu shiga duk ga baki ɗayan su saboda wani zai ce ai an ce daren mara sai mu ce eh to amma marar wace mara kala biyu ce akwai mara ta in wata zai cika akwai mara ta in wata ba zai cika ba shi yasa wani hadisi yake cewa litasi'atin tabqa lisabi'atin tabqa lihamisatin tabqa lithalithatin tabqa za ta iya kasancewa ta wuce idan ya zamo saura kwana tara wata ya kare kaga zaka ce 21 ko kuma ya zama lisabi'atin tabqa idan ya zamo wato saura kwana bakwai ya kare kaka mun kace 23 to yaushe ne zamu ce bakwai ta rage ko tana ta rage kaga ya bambanta idan wuta zai cika ko ba zai cika ba kenan ka neme shi a dukkan darare gabaki daya idan goman karshe ta shigo ina fata mun gane to shine anan sai yake cewa nazala fiha alqur'ani ya sauka a cikin wannan dare min ummil kitabi daga lawul mahfuz min as-sama'i as-sabi'a daga sama ta bakwai ila sama'i ad-dunya ya zuwa sama ta kusa sai ce wa ma'ana inzalihi min al-lawhil mahfuz ma'anan saukar da alqur'ani daga kiyayen allo ila sama'i ad-dunya ya zuwa sama ta kusa anna jibrila amlahu minhu mala'ika jibrilu shine yin shifta ta alqur'ani daga al-lawhil mahfuz ala mala'ikati sama'i ad-dunya ga mala'iku ta sama ta kusa fakatabuhu fi suhufin sai suka rubuta shi a cikin wayansu takaddu wa kanat indahum fi mahallin min tilka sama kuma takaddun suna nan a wani bagire a wajen mala'ikun a ita wannan sama din ya sunan wannan wurin musamma baitul izza ana kiran shi baitul izza thumma najamatu almalaikatu almadhkurun sannan wayancan mala'ikun da aka ambata sai suka dunga gutsutsura shi yanki yanki suna bayar da shi ala jibril ga mala'ikat jibrilu fi 20 sana a cikin shekaru 20 yanzilu biha yana sauka da alqur'ani ala annabi sallallahu alaihi wasallam ga manzo tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi bi hasbil waqa'i wal hawadith gurgudan abubuwa da suke aukuwa ko kuma suke faruwa kila wani yace dan mai tafsiri yace fi 20 sana a cikin shekaru 20 mun san wahayi kuma ya sauka a cikin shekara 23 to anan idan aka ambaci wato abinda suke cewa al-uqud abinda ake cewa round figure 10 20 30 kaga anan yan kalle ba ambata ba sai aka ambaci su uqud din uqud shine kamar kace 10 20 30 40 50 zuwa sama baka bar yan kai ba to shine abinda mai tafsiri ya faɗa yace fiha ay dalilul qadar a cikin wannan dare na gurgurjewa yufraqu shine yufsalu ake fayyace ake rarrabe kullu amrin hakim duk wani al'amari wanda yake an tsara shi na hikima yace muhkam wanda ya zama ainihin an inganta shi min al-arzaki wal ajal na daga arzukan bayi da kuma ajalolin su wa gairi ima da wani wannan allati takunu fis sana wanda za su kasance a cikin shekara ila mithli tilkal layla har ya zuwa kwatan kwatan wannan daren wani hadisi yake cewa zaka ga wani ya angwance an daura masa aure ana ta wato ainihin murna ashe kuma dab yake da mutuwa an shayin irin wannan akwai wanda ake ba mu labari an daura aurensa amaryar za ta tare a wannan daren ya tafi rakiyar yan uwa da suka zo daurin aure daga can ya hatsari aka dawo daga awarsa irin wannan yana faruwa akwai wanda an daura aurensa ba a baje ba ya fadi ya mutu akwai amaryar da an daura auren ba a kai ta ba ta mutu a ran nan duk akwai irin waɗannan misalan kaga wannan shi yake nuna maka Allah shi ya bar maka kansa sanin gaibu dan da ka san gaibu cewa zaka mutu a ran nan, ba za ka zo kai wannan hidimomin ba, ka tana da gida, ka ba da sadaki, ayi anko, ayi walima, ayi komai, ashe gawa ce take kaiwa da kawowa. Allah ka sa mu cika da imani. To shi ne abinda mai tausiri yake ambata a nan, sai ce amran min indina, yace wannan fayyacewa daga gare mu, inna kunna mursalin, mu mun kasance masu aika ar-rusula manzanni, muhammadan aw man khalfahu, ana nufin manzo alayhi salatu wassalam ko kuma hatta annabawa da suka zo kafin shi. Yace rahmatan, domin jin kai, yace ra'afatan, wannan domin tausayawa, bil mursali ilayhim, wannan al mursal masu tafsiri su gyara akwai mimun kafin ra'un ba bil rusuli bane ba, wato rahmatan, domin jin kai shine ra'afatan, tausayawa, bil mursali ilayhim, ga wanda aka aika sako zuwa gare su, min rabbika, daga ubangijinka, innahu huwas sami'u, Allah shine mai zurfin ji li akwalihim, ga zantuttukan su, al alimu, masani, bil ahwal, da halaye. Sai ke cewa rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma, ubangijin sammai da kasai da abin da yake tsakanin su. Sai yace bi jarri rabbi, an karanta rabbis samawati badalun mir rabbika, tunda aka ce mir rabbi, kaga mir rabbika, to sai ya zama kuma rabbi ya zama badal nasa. Wa qurina bi raf'i rabb, kuma an karanta a ce rabbu, ma'ana da Nafi'u, da Ibn Kathir, da Abu Amr, da Ibn Amir, wannan qura'u guda hudu sun karanta rabbus samawati, sai ya zama kalamun musta'anaf, sabuwar magana ce. To amma da Asim, da Hamza, da Kisa'i sun karanta rabbi, to sai ya zama badal ne ko aqafu bayanin na ainihin rabbika da ya gabata. Sai kita in kuntum, in kun kasance ayyuhal kufari, ya ku kafirai, muqinina, masu sakanka cewa bi annahu ta'ala, cewa shi Allah rabbus samawati wal ardi, in ne kun gamsu cewa Allah shi ne ubangijin sammai da kasai, fa aikinu, to ku sakankance bi anna muhammadan rasuluhu, cewa manzo alayhi salatu wassalam lalle manzo ne daga Allah, Allah ne ya aiko shi. La ilaha illa hu, babu abin bautatawa da cancanta sai Allah, yuhyi wa yumit, yana rayawa kuma yana kashewa, rabbukum shine ubangijinku, wa rabbu abaikum alawwalin, kuma ubangijin ubanninku na farko sai Allah subhanahu wataala yace.
Bal hum fi shakkin yal'amun, فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنهم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون.
Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo dalilan kudura, dalilai na rububiyarsa ɗaya bayan ɗaya, wanda kowa in dai mutum ba mahaukaci ba ne, mai hankali, ya gamsu ayoyin Allah ne, kuma ayyukansa ne, kuma ba wanda ya yi tarayya da Allah a cikin wannan aiki. Yanzu me ya rage? Lafiyayyun hankula, gyararrun zukata, su karɓa hannu biyu. Amma kash, Allah sai ce bal, ba haka lamari yake ba, hum fi shakkin yal'abun, su suna cikin shakku da kokanto, suna ta wasanninsu. Sai ce fartake, ka saurara, yawma ta'ti sama'u bidukhanin mubin, akwai wani wuni wanda sama za ta zo da wani hayaki mabayyane, yaghshan nas, yana lullube mutane hadha azabun alim wannan wata azaba ce mai radadi rabbana kashif anna alazaba suna cewa ya Allah ka yaye mana wannan azaba in ka yaye mana inna mu'minun mu masu imani ne sai ce anna lahum dhikra tayaya za a yi jin wa'azi da amfani da shi ya kasance a wajensu wa qad ja'ahum rasulun mubin alhali manzo mai fayyace komai da komai ya zo masu maimakon su bi shi thumma tawallaw anhu sana sai suka juya masa baya wa qalu suka ce muallamun kai wani ne kawai yake sanar da shi kai ba ma haka ba majnun mai halin kale Allah sai ce inna kashiful azaba mu masu yayi wannan azaba ne kalilan kadan innakum aidun kuma masu komawa halin ku na da ne yawma nabtishul batashatul kubra ran da zamu yi damka damka mafi girma inna muntakimun lalle mu masu yin azabar daukan fansa ne wannan ayoyi Allah yana zano mana taurin kai da ainihin dattin zuciya irin na mushrikan Qurayshawa kamar yadda na faɗa mana a baya da'awar manzo sallallahu alaihi wasallama ta yi kamanceceniya da da'awar annabi Musa shi yasa zaka ga yanzu ana gama wannan kissan ma kissar annabi Musa aka shiga saboda kamanceceniyan gwagwarmaya da kuma tutsin da rashin karɓar gaskiya kun ga yanzu banu Isra'il mun ambata mutane ne masu taurin kai a jarrabe su da wannan a jarrabe su da wannan idan sun yi kaman sun yi laushi kuma sai su bujire to haka su ma Quraysha suka kasance yanzu duk wata hujja da ya kamata a karba a yadda da ita babu abin da Allah ya rage duk Allah ya bayyana komai mun karanta sun yadda cewa Allah shi ya halicci sammai shi ya halicci kasai shi yake saukar da ruwa shi yake fitar da tsirrai shi yake azurtawa shi yake tarautawa shi yake kaza to kuma ya nuna musu mai wannan aikin da kuka yadda shi ya aika wannan manzon kaga inda da rabo sai su karba to Allah sai yake cewa bal ba haka ne lamarin yake ba hum su fi shakkin suna cikin shakku yal'abun suna ta wasannin su wato akwai al-yaqinu sannan kuma akwai adh-dhannu sannan akwai ash-shakku bal akwai al-juhud idan muka ce al-yaqin shine mutun ya yadda da kaza 100% yanzu da zaka tambayi wani kace yau wata rana yace ai yau talata anya ko yace tabbas kaga wannan yana da me al-yaqin baya ji baya ja baya shakku to sai ka tambayi wani yau wata rana sai yace to ina zatan talata ce to kaga wannan wato shine yake da adh-dhannu wajen 70 a cikin 100 ko 80 yana jin talata ce to shi kuma ash-shakku in ka tambaye sai ce wallahi ni ban sani ba ko juma'a ce ko lahadi ce ko talata ce kaga wannan shine ash-shakku to shi kuma al-jahid kwata kwata zai ce shi ba ma ruwan shi kakkace masa komai bai ma zai saurare ka ba to Allah sai yake cewa balhum fi shakkin su suna cikin shakku da kokanto shi adh-dhannu ana sa ran idan aka faɗa masa daidai zai yadda domin ya karkata sosai a wajen yadda da abin da kake so ka faɗa masa to amma shi ash-shakku kawai a tsakiya yake shi ba zai iya karɓar kowanne ba kowanne ta tabbata shi duk ɗaya ne a wajensa to kaga mutumin da ya zamo da irin wannan yanayin yana da wahalar sha'ani Allah sai ce balhum ba haka ba su dinnan da aka faɗa ba waɗannan dalilai fi shakkin suna cikin shakku da kokanto ba ma anan ba yal'abun kuma suna ta wasanninsu shi mai wasa hankalinsa ya bar duk wani abin da kake faɗa masa yanzu dan Allah lokacin da yan bal suka rikice a filin bal sai ka zo ka kunna wa'azi akwai wanda yake jin abin da kake faɗa? Gashi ma an kusa tura bal araga, su wanda su kusa tura wa kokarin su sai sun tura, su kuma wanda ba sa so a tura su kuma hankalin su ya tashi, kada a zo a saka musu bal araga. Wa zai saurare ka? Ba wanda zai saurare ka. To shi mai wasa hankalin sa kwata kwata baya inda ake magana. Kaga an samu musibu guda biyu, gashan kuga wasa. To kaga babu abin da zai shiga kunnuwan su ballantana su yadda da shi, ballantana su amfana da shi. Wato babu wanda ya iya buga misali irin Allah subhanahu wa ta'ala. Bal hum fi shakkin yal'ab, suna cikin shakku, suna ma wasa, wasa suke, suna tun suna sharholiyarsu, suna tawarginsu, abinda ake faɗa masu baya gabansu. Allah sai ce fartaqib, ka je ka saurara. Akwai al-intizar, akwai al-irtiqab. Shi al-intizar yakan kasance a wajen alkhairi da kishiyarsa, amma shi al-irtiqab to galibi a cikin abin da yake mummuna ne. Fartaqibinnahum murtaqibun, fartaqib, ka je ka saurari musibar da za ta faru a kansu. Innahum murtaqibun, su ma abinda suke jira kenan. To Allah sai yake cewa manzo alaihi salatu wassalam, kaman ana cewa duk abinda ya kamata ka yi na iya wahayin da aka yi maka a daidai lokacin na isarwa ka isar, babu wata alamar tambaya ko wani nauyi a kanka, ya kai manzo alaihi salatu wassalam, umarnin Allah ka isar. Yanzu kawai fartaqib, ka je ka saurara. Yawma ta'ati as-sama'u bidukhanin mubin, ka saurari wani wuni wanda sama za ta zo da wani hayaki wanda yake mabayyane. Hayakin nan sifarsa yaghshan nas, yana lullube mutane, yana rufe mutane. Hadha azabun alim, wannan hadha azabun alim ko dai ya zamo cewa cikon magana ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah da kansa yake cewa wannan hayaki azaba ce mai raɗaɗi. To in haka ne, babu takadiri, ko ko mu ce magana su waɗanda hayakin ya baibaye ne. To in magana su ce akwai takadiri, yaquluna hadha azabun alim, suna cewa kai wannan azaba ce mai raɗaɗi. Malaman tafsiri sun yi sabani a wajen fayyace wani wuni ne wannan, kuma wani irin hayaki ne. Akwai athar daga Ibn Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, cewa wata rana yana zaune ko yana kashingide, sai wani ya zo yake ce masa, ya kai baban Abdurrahman, yanzu na baro masallaci kaza, na baro wani mai wa'azi yana cewa akwai wani hayaki wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko dab da tashin alkiyama. Hayakin nan mai tsanani ne a wajen kafirai, za su dunga shakarsa, kawunan kafirai zai yi kaman kan akuya ko kan dabba da ya zamo an dafa ko an soya, ma'ana kansu ya zamo ya yi lugub, ya yi bakikirin saboda wannan hayaki. Su kuma muminai da suka yi raguwa a wannan lokaci za su ji shi kaman wata ƴan mura-mura, mura ce suke dan ji, suna kaman ɗan fyace majina. Ibn Mas'ud da ya ji wannan sai ya zaburai, ya tashi zaune, ya ce me yasa mutane suke shigogo ga abin da ba su sani ba? Ai, in mutum bai sani ba, kawai ya ce Allah shi ya sani. Yake cewa wannan hayaki da ake magana, hayaki ne wanda ya faru lokacin da mushrikan Qurayshawa suka kangare wa manzo alaihi salatu wassalam, kamar da zamu karanta za a cikin tafsiri. Yayi musu wa'azi, yayi musu wa'azi, suka yi watsi, sai ya ce ya Allah, ka jarrabe su da shekaru na tsananin fari kamar yanda ka jarrabi mutanen annabi Yusuf. Kala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasattum fadharu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti barzalika, kamar yanda aka jero, kamar yanda kuma mafarkin shi Azizu Misr yace inni أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر أخرى يابسات كاغا أكا فسر ما سيوا زا أي شيء كالو بقي ندا منا لا بيئيا أتنغ سامون أمفاني إسشي sannan sai wata bakwai ta tsanani ta biyu ta zallan fari duk su cinye wannan abin da aka samu a wannan bakwai din to shine manzo Alaihi Salam yake cewa ya Allah ka jarrabe su da shekaru bakwai na fari kamar yadda ka jarrabe mutanen Annabi Yusuf to Allah ku sai ya jarrabe mushrikan Quraisha ko ka ce Makka gabaki dayanta da wannan tsananin fari akai fari shekaru ba noma ba kayan abinci yunwa ta kai har sai aje a samu wata fata ta mushe mushen kare ko mushen raƙumi da ma wani farin ashi ya zama an daka masa wawa an ce komai ya kare saboda tsananin yunwa kawai mutun yi dan kai sai ya ga sama duk hayaki saboda tsananin yunwa to sai Ibn Mas'ud yace wannan shine abin da ake nufi ba wai ana nufin wani hayaki da zai zo anan gaba ba wannan shine ra'ayin Ibn Mas'ud to amma kuma hadisi ya inganta wannan abin da faɗa riwaya ce ta Bukhari da Muslim sannan akwai riwaya ta Imam Muslim shi kadai wanda manzo alaihi salatu wassalam yake cewa alkiyama ba za ta tsaya ba sai abubuwa goma sun zo daga cikin goma nan sai ambaci ad-duhan hayaki wanda zai baibaye duniya gabaki daya shi yasa ma malaman da suka tafi akan wannan ra'ayin suka ce ai Allah da yace ya ga shannas annas yace ana nufin ma duk duniya gabaki daya tare da cewa masu ra'ayin farko suka ce a ai shi annas a iya amfani da annas akan mutane ɗan kadan ko ma mutum daya annabina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum kaga annabina qala lahumun nas anan nu'ayf shi kadai ne ya kawo labari innan nasa Abu Sufyan da mutanansa kaga ai mutane ne wanda suke yin rubin kadam almuhim wasu malaman sai suka ce to wannan shine abin da ake nufi al-imam ibnu kathir rahmatullahi ta'ala alai shi ya tafi akan cewa wannan dukhan din ana nufin min alamatis sa'a shi kuma al-imam at-tabari sai ya rinja yadda ra'ayin ibnu mas'ud cewa wannan ad-dukhan din ya riga ya wuce an yi shi ne a lokacin da aka danna wa Qurayshawa kuda tare da cewa Imam Tabari da ya koro bayanai karshe sai yake cewa to tunda waɗansu hadisai sun nuna akwai dukhan min alamatis sa'a ya hatamin ya zamo wancan din ne da kuma wannan da ake faɗa na nan gaba saboda haka babu cin karo tsakanin hadisan Allah ya jarrabi Qurayshawa da wannan hayaki kuma su ma alaman tashar kiyama za ta iya zuwa wanda suka rinja yadda ra'ayin Ibn Abbas cewa na lokacin tashar kiyama ake nufi suka ce ai wannan da aka ce bidukhanin mubin su Qurayshawa da aka jarrabe su da yunwa ai wani abu ne yayi kama da hayaki ba wai hayakin bane tsananin yunwa ne yasa suke ganin kamar hayaki yanzu idan baka karye kumallo ba to sai ka ga wani dan bizi kaga kamar wani kura kaga abu ɗaya ya zama biyu idan za ka sa zare a dora sai kaga kofa biyu ce kai kuma kofa ɗaya ce amma yunwa sai kake ji suka ce to wannan shine abin da ya faru Qurayshawa ba wai hayakin bane nan kuma ayata ce bidukhanin mubin to wannan shi ke nuna cewa wancan hayaki na daga alamomin tashin alkiyama shine ake nufi to amma wasu malamai kamar yadda na faɗa Imam Tabari rinjayar ta iya kasancewa biyun wasu ma suka ce a wannan bidukhanin mubin yaran larabawa idan abubuwa suka yi rincabe wahala ta yi wahala sai su ce dakhalan nasu bidukhan mutane sun shiga a cikin hayaki ma'ana yanzu ai bahaushe za ka ji ya ce kai kura ta turnike kuma shi a wajensu ne ba a wajen kowa ba ya je ya dawo ya buga shiru wani lafiya sai ce kai kura ta turnike kuma kai sai ka ga gari fes ma'ana shi yanzu shi ke garin ta turnike to larabawa suna da wannan yaren to sai wasu malamai suka ce wannan ana nufin fartaqib yawma ta'ati as-sama'u bi duhanin mubin, cewa ka je kai saurare har lokacin da Allah zai jarrabe su da wata musiba wacce tafi karfin su. Haka wasu malaman suka fassara, ina fata an gane. To Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa za su ce rabbana kshif annal azaba, idan mun dauki ra'ayin farko na Ibn Mas'ud cewa wancan hayakin ana nufin yunwa mai tsanani da suke ganin kaman kura ta tallake sama, to ma'anar rabbana kshif annal azaba, hadithi ya tabbata a Bukhari, lokacin da aka yi wannan tsananin yunwa Abu Sufyan ya zo ya samu manzo alayhi salatu wassalam yake cewa ya kai wani kai fa kazo da addini, kazo da zumunci, kazo da tausayi, yanzu ba ka ganin halin da ake ciki, ka roƙa mana Ubangiji yayi mana ainihin ruwa mu samu abin da za mu rayu a kai. Manzo alayhi salatu wassalam shi kenan kuma ainihin sayi addu'a. To shi ne ma'anan rabbana kshif annal azaba, ya Allah ka yaye mana wannan azaba, inna mu'minun, mu masu imani ne. Ma'ana su da kansu suka rusuna suka ce rabbana, kuma suka ce manzo alayhi salatu wasalam ya yi musu addu'a yayi. To akan haka yanzu manzo alayhi salam ya yi musu addu'a, yanzu wannan ya nuna ya halatta da wani kafiri ko wani arne ya zo wajen kai ce malam ai mana addu'a muna cikin bala'i, ai mana addu'a Allah ya yi, ya halatta ai masa addu'a? Ya halatta ko bai halatta ba? Arne ne tantagariya, sai ya zo gun wani alaramma ana karatun allo ya ce aramma ga dan abin sadaka don Allah idan an tashi ai mana addu'a, muna cikin tashin hankali Allah ya yi mana. Ya halatta ko bai halatta ba? Kaulan wahidin kofi gaular ne ya halatta. Malamai suka ce shi arne gafara ce ba za ka roƙa masa ba. Ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba, ba za ka roƙa wa arne gafara Allah ba. To amma da zai shiga matsala sai ya gamsu cewa addinin san nasa fa yanar gizo-gizo ne, nakan nan akwai alamar nagarta, yi mana addu'a. To malamai suka ce babu laifi ka yi masa addu'a, ta yiwu ma idan bukata ta biya ya karkato zuwa ga addinin naka. Kun ga manzo alayhi salatu wassalam a nan da suka zo duk da arna ne ya yi masa addu'a, kuma mun mutu ba daɗewa. Mutanen annabi suke cewa wa qalu ya ayyuha sahir ud'u lana rabbaka bima ahida indaka innana lamutadun. Annabi Musa ya addu'a falamma kashafna anhumul azaba idahum yankuthun. Annabi Musa ya addu'a kuma Allah subhanahu wataala ya yaye, daga baya suka koma gidan jiya. Kuma hadithin da kuka shaji wa ma yudrika annaha ruqya, kun shajin hadithin lokacin da sahabbai suka je bakunta wani gari aka ki sauke su, aka ki ba su maraba da baki, Allah sai ya taimake su sai kunama ta harbi mai unguwar ko mai garin ko wanda yake shugaban wurin, aka rasa yadda za a yi. To sai aka ce a je gun bakin nan ko suna da wani magani. To sai aka je gun su aka ce bayin Allah ko kuna da maganin harbin kunama? Ina jin ko dai Abu Sa'id ko wanda daga cikin sahabbai ya ce eh muna da shi, amma ba za mu yi ba sai an ba mu qati'atun min al-ghanam, garkin dabbobi za a ba mu, ba wai wani yan ɗaya biyu uku ba. To kuna ba ta rabe mai gari, ai ba kwace rankali, aka ce an yadda. Sahabi ya je yana tofa fatiha yadda ka san an cire kaya, aka ba su wannan, kuma fatiha ita ce wadda muke karantawa, kuma ni ko kai ba lalle mu karanta kila abin yayi ba, saboda raunin yaqini, su suna da quwwatul yaqin. To kun ga wannan mutum shahid a cikin bayani na shi wannan da kunamar ta harba aka tofa masa suratul fatiha ta fadi, arne ne ba musulmi bane. Kuma kun ga sahabbai suka yi har ma suka yi shakku, ya za a yi su yi ma arne addu'a Allah ya yi masa musiba kuma a ba su dabbobi? Anya ko ya halatta suka tankada kiyar dabbobi sai Madina, suka ce ya ma'aikin Allah kaji kaji abin da ya faru, sai ce ni ma kusan man wani abu daga ciki, ba wai dan manzon Allah yana da bukatar abin ba dan ya nuna musu ya halatta, dan inda yace ya halatta ya shiru sai to kila ko dan lalura tafiya ne, to amma sha Allah salama a Madina yake, sai yace idribuni fi hadi sahab, ni ma ku yanka min wani rafin ku bani, ma'ana dan a nuna cewa ya halatta, ma'ana kenan ya halatta arne idan ya shiga musiba kai masa addu'a Allah yayi masa domin sa ran wannan addu'ar ta yi tafiri a cikin zuciyarsa, ya ga addinin ka addinin kwarai ne, karshe ya karkato ya dawo zuwa ga addinin ka, amma ba a ce ya tsaya takara shi da wani musulmi ka je kai masa addu'a ya kada musulmi ba, haramun ne haramun ne haramun ne haramun ne, eh wannan bai halatta ba, ina fata mun gane. To saboda haka dai suka ce rabbana kashif anna al'azaba, ya ubangiji ka yaye mana wannan azaba, inna mu'minun, lalle mu masu imani ne, ashe su ma sun san laifin su, ashe sun san rashin imani sababi ne na musiba, ashe sun san cewa imani sababi ne na yaye musiba, shi yasa suke cewa rabbana kashif anna al'azaba inna mu'minun, ya Allah ka yaye mana wannan za mu yi imani. Allah sai ce anna lahumuz zikra, ta yaya jin wa'azi da amfani da shi zai kasance gare su, wa qad ja'ahum rasulun mubin, alhali manzo mai fayyace sakon Allah ya zo musu, thumma tawallaw anhu, sannan sai suka bijire suka juya masa baya, wa qalu, suka ce mu'allamun, koya masa ake, majnunun, mai halin kare. Wasu malaman tafsiri suka ce wannan gabar tana nuna cewa idan datti yayi kauci a cikin zuciyar dan adam, to ana jin tsoron alkhairi ya ki shiga ciki, kun ga su da kansu ke alwashi, rabbana kashif anna al'azaba inna mu'minun, amma Allah ya san cewa walau ruddu la'adu limanuhu an, walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durrin lalajju fi tuyanihim ya'mahun, Allah yake cewa da za mu ji kansu mu yaye musu abinda suke ciki na tashin hankali da musiba, to sai sun koma sun yi zurfi a cikin shishigin su da tsallake iyakokin Allah, su makanta su dinga ainihin dimuwa. Shi yasa malam mai risala yace wa arjal qulubi lil khairi ma lam yasbiqi sharru ilaiha, zuciyar da aka fi sa wa alkhairi, aka fi sa ran alkhairi zai shiga, ita ce wadda sharri bai shiga yi kaka gida a ciki ba. Shi yasa muke faɗa ya ku iyaye, ƴaƴanku amanoni ne Allah ya baku, wallahi cin amana ne ka bar ƴaƴanka tun suna ƙanana ba a koya musu ilimin addini, ba a koya musu tarbiyya, ba a koya musu sanin ya kamata, ba a shigar da littafin Allah a cikin zukatansu, wallahi cin amana ne, don in wannan sharrin ya yi kauci a cikin zukatansu, to wallahi sai an yi da gaske alkhairi ya shiga. Duk lokacin da zuciya aka dura sharri, aka dura sharri ya cika, to ƙarshe idan ka zuba alkhairin sai dai kawai abin lukoshi ya waje sharrin yana ciki. Su zukata lokacin da suke sababbi, to yadda ka san gayan fura ne, gayan fura idan ka zo ka ɗauko shi ka luliya shi ka ja shi ko ka taɓa shi ko ka dunkule shi duk zai sarrafu, amma idan ya riga ya bushe, to sai dai ainihi in ka daka ya tarwatse, sai dai ya zama gari, bukatar ka ba za ta biya ba. To ƴaƴan nan amana ne a wajenmu, kuma wallahi Allah sai ya tambaye mu, akwai wanda shi iya gwanintarsa ya ma ƴaƴansa ɗinkin kecire ne, ya sai musu abun hawa wanda sa'a ko abokinsu bai isa ya hau wannan abin hawan ba, a biya masa kudin karatu ya tafi Faransa ya tafi kaza kaza ba maganin islamiyya ba maganin tafizul qur'an wannan yana ganin cewa ci bayan yana ganin ƴaƴan talakawa ne kuma wallahi wannan shine gatar ka dura alheri a cikin zuciyarsu wallahi shine kai musu gata annalahum dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin shirri ya riga yayi kanta a cikin zukatansu shi yasa duk alkhairin da za a zo abin ya zama rana ala qulubihim ma kanu yaksubun ya riga yayi tsatsa a cikin zukatansu abinda ya zama suna ta aikatawa yau mummunan aiki gobe jibi gata to sai ya zama idan alkhairin ya zo ba zai samu mahalli ba Allah ya kiyaye saboda haka thumma tawallaw anhu sannan sai suka juya masa baya wa qalu suka ce muallim koya masa ake yi kaman fadin Allah a cikin suratul nahl suke cewa inna ma yuallimuhu bashar ai wani mutum ne yake sanar da shi wannan magana tana dan fadi sai mu dan tsaya anan tunda an nuna min lokaci sai idan Allah subhanahu wataala ya kai mu gobe abinda muka karanta daidai ina roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure ina roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din za a ga cewa ba a ga mai martaba sarki ba akwai sarkin arewan dutse hakimin igi shine Allah ya warasuwa a yau to za a yi jana'izar sa kusan daidai irin wannan lokacin a garin sa to shine mai martaba sarki da mutanen sa suka tafi saboda kuma na masa addu'a Allah subhanahu wataala gafarta masa Allah ya gaya masa abin da ya bari Allah ya kula da su ya zama gatan su mu kuma Allah subhanahu wataala ya mallaki kyawun karshe ya sa mu cika da imani na'am
mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum Allah ya kara mana lafiya da imani tambaya ta shine dan Allah mallam ina so a yi min bayani akan salatul tasbih a bayyana ake karatun ta ko a sarrace
to mun sha yin bayani akan salatul tasbih cewa na farko malamai sun yi sabani akan ingancin ta ma ga baki daya ko kuma rashin inganci dalilin sabanin shine abin da ya shafi shi kansa matanin hadithin da abin da ya nuni zuwa gare shi asalin hadithi ne wanda in ban manta bari wayan Tirmidhi hadisin al-Abbas baffan manzo alaihi salatu wassalam cewa manzo alaihi salatu yake ce masa ya Abbas ya ammin annabi sallallahu alaihi wasallam kana so in koya maka wata sallah wacce idan ka yi ta Allah zai gafarta zunubanka ga baki daya manyan su da kananan su bayyanannun su da boyayyun su na gangancin su da na kuskuren su har zuwa ƙarshe malamai suka ce to manzo alaihi salatu wassalam in ka kalli duk hadisan sa baya bude kofar sabon Allah manzon Allah kullun tsuke kofar sabo yake yanzu ba amma buda mana kofar sabon ba mun buda mu da kanmu to ballantana a ce maka ga wata sallah da in kai laifi na ganganci an share shi to wallahi wani in aka ce ma duk awa daye wannan sallah dan yaje ya dinga barna to zai ta yi to shine sai aka ce zai zo yi sallah nafila ce in ka zo kai kabbara harama ka karanta fatiha zaka yi subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah allahu akbar 15 sannan kai ruku'u kai 10 ka dago daga ruku'u kai 10 ka kai goshi kai 10 ka dawo zaman tsakanin sujuda guda biyu kai 10 ka sake kaiwa goshi kai 10 ka zo julusul istiraha kai 10 sannan ka tashi akalla dai zaka yi wannan subhanallahi walhamdulillah la ilaha illa allah kamar kusa in ban manta ba 350 sai hadisin yake cewa kayi ta a kullum idan ba zaka iya ba kayi ta so daya a sati idan ba zaka iya ba kayi so daya a wata idan ba za ka iya ba kai so ɗaya a shekara, idan ba za ka iya ba kai ta koda so ɗaya ne a rayuwarka. Suka ce to idan muka duba wannan sallar ta saba ma duk wata sallah da manzo al-islam ya koyar. Na farko babu wata sallah wanda manzon Allah ya koyar yace zaka dunga yin tasbihi a tsaye a zaune a kai goshi a zaman tahiya, babu wannan sallar. Sannan babu wata sallah da manzon Allah zai ce wai ko kai a yau a kai a kullun, in ba za ka iya ba kai so ɗaya a sati, in ba za ka iya ba so ɗaya a wata, in ba za ka iya ba so ɗaya a shekara, ko so ɗaya a rayuwarka. Duk asalolin da manzon Allah ya koyar babu mai sifa ko mai siga irin wannan. Shi yasa malamai da yawa suka ba'afa wannan hadisin. Amma kuma duk da cewa wasu malamai sun kalli isnadin ba su kalli illar matanin ba, suka sa hashi. Saboda haka dai wannan shi ne ɗan bayani akan salatu tasbih. Allah ya samu dace.
Wannan yake tambaya akan falalar aikin azumin Litinin da Alhamis ga wanda yake a ƙasa mai tsarki, shin yana zama da falalar aiki ɗaya ne ga wanda yake a nan koko shi akwai wani ƙarin lada?
To malamai suna cewa Allah yakan nunka lada sakamakon zarfu zaman da zarfu makan. Idan muka ce zarfu zaman shine lokaci da ake ciki kaman watan Ramadan, kun ga akwai hadisi da yake cewa duk mutumin da zai karanta Alkur'ani ƙasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba. Ma'ana kaman an hana ka karanta Alkur'ani ƙasa da kwana uku, in so samu ne duk gaggawa ce yau kai 20 gobe 20 jibi 20 to kaga kai sauka a kwana uku, amma kada ya samu ƙasa da haka ya zama kwana ɗaya ko kwana biyu. To amma al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali a cikin littafinsa ya yi dogayen bayanai, ya ce wannan an keɓance zarfu zaman da zarfu makan, an keɓance wasu lokuta masu tsananin falala ko wasu wurare masu tsananin falala, domin magabata da suka san hadithin nan kyakkyawan sani an samu ma akwai wanda yake saukan Alkur'ani kullum a cikin watan Ramadan. In sa Imam Shafi'i, Imam Shafi'i karshe ne a wajen sanin hadisi. To amma Imam Shafi'i ya kasance shi a cikin azumi har ya shiga ya fita kullum yana saukan Alkur'ani, wannan karatu na azauna banda karatu sa na cikin salloli. To sannan magabata zaka samu akwai wanda shi kuma a sallar dare yake karance Qur'ani ga baki daya, amma yake tuna ga Usman bin Affan, Allah ya kara masa yadda, cewa a sallar dare yake karance Qur'ani ga baki daya. To da sauran wanda zaka samu tabi'ai da sauran magabata wanda suke yawanci karatun Alkur'ani, wani kuma kullun rabi yake yi, kullun yayi 30 yau 30 gobe 30 har watan azumi ya wuce. To kaga wannan sakamakon lada da ake nunnunkawa idan watan azumi ya shigo. Wasu malaman suke cewa nafilarka a cikin watan azumi za ta iya kaiwa kamar ladan farilla, ma farillarka za ma ta iya kaiwa kamar wajen farilla 70. Akwai malaman da suka ambata wannan, Allah shi ne mafi sani. To sannan akwai zarfu makan, wuri shi kuma wanda ake nunnan kalada, kamar haramin Makka. In ka ce haramin Makka, ariyan harami gabaki daya, wanda hadisi ya tabbata cewa idan kai sallah daya daidai take da sallah 100,000, yanzu wannan la'asar da muka yi idan a haramin Makka ka yi ta, to kaman ka yi la'asar 100,000, ma'ana sai ka yi irin wannan 100,000 sannan ka kama kafar wanda ya guda ɗaya a Makka. In kuma a masallacin manzo alaihi salam ne, in kai sallar farilla sai ka yi sallah 1,000 a wani wurin, sannan ta daidai da wannan. Idan baitul maqdis ne sai ka yi sallah 500, sannan ta daidai da wannan. Sai suka ce to ashe kenan ita Makka da Madina da baitul maqdis shi kuma zarfu makan ne, wuri ne shi kuma wanda Allah yake nunnan kala da take ibada, karatun Qur'aninka da sallolinka, tasbihinka, tahmidinka, takbirinka, sadakarka, to sun nunnunka idan a can ne sama da abinda za ka yi a garinka. Kun ga manzo alaihi salatu wassalam akwai lokacin da yana zaune a Madina ba aikin hajji ya taho ba, idan wasu za su taho umara sai ya ba da dabbobi ya ce a zo da su Makka a yanka a ba talakawa. saboda nannan kalada da ake a cikin harbin Makka. To ashe kaga kenan ana sa ran mutumin da zai yi azuminsa na Litinin da Alhamis a Makka, to ladansa ta dara wanda yayi azumin Litinin da Alhamis a Dutse ko a Najeriya. Kuma wannan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaftar kuma la yus'alu amma yaf'al. Allah shi yake zabar abin da yaso daga cikin abin da ainihin ya halitta. Falala ce ta Allah. Ai kuka lokacin da talakawa suka kawo kara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce zahaba ahlud dusur bil hujur, ya ma'aikin Allah masu kudi sun tafi da ladan dake mu yi sallah su yi sallah, mu yi azumi su yi azumi, mu yi kaza su yi kaza, kuma suna sadaka da kudaden su, mu kun ba mu da abin da za mu yi sadaka. Manzo Allah dai ya lallashe su, sai ce ta in kun je kuka yi sallah ku yi subhanallahi 33 walhamdulillahi haka Allahu akbar haka, masu kudi suka ji su ba suka ci gaba da yi, talakawa suka garzayo, to ka gani ya ma'aikin Allah su ba sun ce sun ci gaba da yi. Yace falala ce ta Allah da yake fadawa ga wanda yaso. Kai ma kila akwai abin da kake wanda wani ba zai iya ba. Saboda haka dai ana sa ran wancan wurare idan mutum ya da'a Allah zai ninka masa lada, kamar yadda in mutum yayi sabo shi ma haka. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim. Kaga yurid, Allah yace nan irada musallima, duk wanda yayi nufin zai tsallake iyaka yayi zalunci. Yanzu mutum daga nan ya biza ya tafi da niyan yankan ajihun masu umara ko niyan yankan ajihun masu aikin haji, yana zuwa sai Allah ya nade shi da rashin lafiya, yayi ta kwafa yayi ta kwafa, lokacin da ya warke biza sa ta kare shikenan aka auno shi Najeriya. To duk da haka sai an rubuta mashi wannan zulubin da ya niya, domin rashin lafiya ne yasa bai samu yayi ba, da ya warke da yayi, ko kuma ya je zai soma yankan ajihun wani aka yi ram da shi, aka je aka kunne shi daga nan aka auno shi Najeriya. To shi ba duk da bai samu kudin ba sai an rubuta masa zunubi, domin da ya samu dama da ya ci gaba da yin wannan sabon. Ina fata an gane. To wannan shi ne to to an ce akwai tambaya ta ƙarshe, an amsa ta a cikin bayani. To abinda muke daidai dai, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kurakuran mu, kuma muna roƙon Allah ya yafe mana, Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya. Wa sallallahu wa sallim wa barik wa ni'am akrim ala sayidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Amin 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 amin.